kirarin da aka yi ta ji daga bakin matan da suke zaman darshen a jiya Lahadi kenan a harabar asibitin Yamai a washe garin bayyanar matakin dakatar da wata kwararriyar likita kansa Dr. Dille Ismuha biyo bayan wani sabanin da ya shiga tsakaninta da hukumomin kiwon lafiya matan waɗanda yawan su ya doshi 100 galibin su waɗanda ke fama da cutar daji na cewa korar wannan kwararriyar likita daga aiki tamkar mayar da hannun agogo baya ne a yakin da hukumomin Niger suka kaddamar da cutar kansa
wallahi ban yarda ba muna goyen bayan sa ta gobe Jesus inda sai mala dafi da zane eh Jesus Alex Dille jusqu'à demain
Dr. Dille Ismuha na daga cikin likitoci biyu katal da ke kula da masu fama da cutar kansa a wannan kasa a shekarun baya ta yi watsi da ta yin wata asibitin kwararru da ke kasar Senegal inji mahaifiyarta wace ita ma ta halarci wannan gangami
madam Fatuma Aluma Salati dakar an baida ta dakar ta zamna aladikal farfa dakar albatan girsan Niger ita ta yi dan ta gyara kasar ta an kama an karya ta kenan gobe dubu za a yi ma in ba a tashi sai ba Allah ya madiya ta tsari
amin
kuma Allah ya madiya ta albarka
amin
da yake bayani akan wannan badakala a jajibirin gangamin matan Daraktan babbar asibitin Yamai Gagara Dalla ya bayyana cewa ba a saba ka'ida ba wajen korar wannan mata daga aiki domin tsarin aikin babbar asibitin ta Yamai ya baiwa daraktan hurumin ya dauki ma'aikata kuma yana da yancin korar su idan ta yi dalili in ji shi
cikin daje sai done en contrat de prestation et arrêté ce contrat à tout moment ce qui s'est passé
a watan jiya Dr. Dille Ismuha wacce ke shugabantar wata kungiyar yaki da cutar kansa ta gwada mune ma labarai wasu takardun da ke nunin yadda jami'ai ke cire miliyan 16 na sefa daga aljihun gwamnati akan kowace mace guda da aka fitar zuwa waje neman maganin cutar daji duk kuwa da cewa miliyan 4 katan za su iya yin wannan aiki in jita abinda ake ganin sa a matsayin dalilin dakatar da ita daga aiki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger